Dolly to Goodbye Charlie in a Bobby Darin mood. 18 yellow roses just until I fall in love with someone new. Ba da 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 do. 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 When it's raining in the alley, I get the GI blues, crying like a baby, just until I fall in love with someone new. Ba da 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 do. 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 There's a hotel by the water with a chaise lounge on the roof, feeling like a tourist just until I fall in love with someone new. Ba da 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 do. 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 Vasu.